إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masal barka barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 8 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da ainihin wato lissafin 11 ga watan January shekara miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 40 daidai insha Allah cikin jerin gaddarusa na karatun littafin ainihin wato littafin Ishratun Nisa wanda al-Imamu Abu Abdurrahman An-Nasa'i ya rubuta dan ainihin wato bayani akan tsare-tsaren musulunci game da rayuwar aure da kuma zama da iyali Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi wannan littafi asalin shi wani sashi ne na littafin shi a As-Sunan Al-Kubra Al-Imam An-Nasa'i ya rasu ne a shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kafin mu shiga karatu bari mu amfani da wannan dama mu isar da sakon ta'aziyya da alhini zuwa ga al'ummar musulmi gaba daya musamman masu magana da harshen Hausa wato sakamakon rasuwar babban malamin mu kakanmu baban mu a ilimi wato Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim wanda aka fi da suna Dr. Ahmad BWK wannan babban malamin hadisi na garin Kano wanda ya rasu a Juma'a da ta gabata wato 7 kenan ga watan January na wannan shekara ta ainihin wato 2022 bayan hijira ta miladiya Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah kuma ya baiwa iyalansa da dalibansa da mu sauran musulmai Allah ya ba mu hakurin wannan rashi Allah kuma muke roko ya tsare mu daga samuwar jarabawa a bayan insha Allah la tuhrimna ajra wala tudillana ba'aba Allah ubangiji ya gafarta mishi haka nan kuma a yau dinnan Allah ya sake daukar rayuwar wani shehi malami a garin Sokoto wato malam Yahaya Usman Gidadawa Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa rashin lafiyar da yake zama kafara gare shi Allah ya ba iyalan shi hakuri da sauran al'umma akan wannan rashi shine sakataren kungiyar Izala na Sokoto kuma mai jawa Professor Mansur Ibrahim Sokoto baki idan ana karatun Sahih Bukhari da kuma ta'aziyya ta musamman ga shi malam Mansur Ibrahim Allah ubangiji ya girmama wato uladan hakurin su gaba daya Allah ya sa mu dace to sai mu tafi kai tsayin da malai yake cewa bab Hijratul mar'ati zawjaha hadithul mutadhahirataini babun dake bayani akan kauracewar mace ga mijinta da kuma hadisin al mutadhahirataini matan nan guda biyu da suka yi wa annabi fito na fito suka yi mishi zance wanda ya jaha Allah yake cewa in tatuba ila Allahi faqad saqat qulubukuma Allah ubangiji ya samu dace مالا يتي أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال وأنا إسنادي مالا يقرأ وشتهن مالا منش محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني البصري وأنا يعني رجال الإمام مسلم هكذا الترمذي دا نسائي دا ابن ماجا سنفتر دا حديث نساء وتمن غرم بصراني ya rasu a shekara ta 245 Allah ya gafarta masa shi kuma ya ce daga malamin shi Muhammad ibn Thawr wani babban mai bauta Allah zahidi shi kuma yana da hadisi a cikin sunan ta Abu Dawud ne da Nasa'i kawai shi kuma ya ce daga Ma'mar ya an ibn Rashid As-Sanani an Zuhri wato daga Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri daga Tabi'i shine Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abi Thawr ibn abi saurin shine yake cewa an ibn abbas daga sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi qal ibn abbas yace lam azal harisan as'alu Umar ibn al-Khattabi ani al-mar'atayn min azwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allatayn qala Allah ta'ala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Sayyidina Abdullah dan Abbas yake cewa lam azal harisan ban gushi ba ina tsananin kwadayin as'alu Umar ibn al-Khattabi ina neman yadda zan yi in tambayi Umar dan Khattab anil mar'ataini game da matan nan guda biyu min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allataini qala Allah ta'ala wannan da Allah ya faɗa game da su yace in tatuba ila Allah inda za ku tuba ga Allah faqad sagat qulubukuma to dama dai zakatan ku ne suka samu karkata wannan kamar da yazo a wata riwaya ya fi shekara guda yace yana neman yadda zai tambayi Umar to yana nuna irin kwarjinin da malamin nashi yake da shi da kuma irin ladabin da ɗalibin yake da shi wajen ainihin wato jira har ya samu yanayi yace abinda ya hana shi a wata riwaya yake cewa mana'ahu min su'ali haibatu Umar kwarjinin Umar ne ya hana shi da haka da ya ga Umar cewa na rade ina neman yadda zan yi tambaye ka sai Umar yake cewa mashi la taf'al kar ka sake yin haka fama zananta anna indi min ilmin fas'alni duk sanda kai tsammanin cewa ina da wani ilimi da kake so tambaya ka tambaye ni kar ka sake jin nauyin tambaya na to kaga tawalu'un shi Umar kenan da kuma wato girmamawar da shi wato wannan dalibi na shi Ibn Abbas yake yi wa malaman shi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya Allah ya ƙara yarda da su yace haka muka zauna da Umar ina ta neman dalilin da tambaye shi akan wai su wane ne matan nan da aka ce faqad sagat qulubukuma zukatan ku sun karkace su wane ne su sai yace hatta hajja fa hajja Umar ya tafi aikin haji fa hajjtu ma'ahu ni ma na bi shi muka tafi aikin haji falamma kunna bi ba'd at-tariqi yayin da muka zo wani sashi na hanya adala Umaru sai Umar ya bar asalin hanya wa adaltu ma'ahu bil idawa ni kuma ni ma sai na je na dauko mishi buta na kawo mishi an ce wannan ya faru ne a wajen da ake ce mamarruz zahran anan ne Umar ya yada zango yana so ya taba ruwa ya tsarki to da sayyidina Abdullah dan Abbas ya ga Umar yayi haka sai ma zai bi sayyidina Umar ya samu dalilin da zai mai tambaya kenan sai shi ma sai ya karkace fatabarraza sayyidina Umar ya je yayi tsuguno thumma atani sannan yazo inda nake fasakabtu ala yadaihi sai na zuba mishi ruwa a hannun shi fatawadda sai ya alula wannan gaba tana nuni zuwa ga yiwa malami hidima da kuma neman wato albarkar manya da kuma halaccin wani ya zuba wani ruwa ya alula da halaccin wani ya biyo wani da ruwa wurin da zai ainihin ya tsuguno ba tare da ya ga al'aurarsa ba duk wannan yana nuna haka fa qultu sai na ce da shi ya amiral mu'minin ranka ya dade nan ma wajen wato kiran manya a kira su da suna na girmamawa kira mutum da muqamin da Allah ya bashi koda kana ganin kai ka fi shi daraja Allah ya ba mutum muqami ka kira shi da muqamin da Allah ya bashi bai ce Umar ko wani abu makamashi ya ce ya amiral mu'minin manil mar'atani min azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah lahumma in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum yace wai ranka ya dade su wane ne matan manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya faɗi wannan magana akan su lafazin qulubu kuma kamar da ake gani ya zo da lafazin jam'i qulubu faqad sagat ne ba ba ce qalbu kuma ba sai aka ce qulubu kuma larabawa sun saba amfani da irin wannan lafazin kamar da zasu ce wada'an wada'a rihalahuma ai rihli ko rahali kuma kamar haka to sukan yi irin wannan su fadi jam'i alhalin ba jam'in ake nufi ba yana nan da yawa cikin maganar larabawa ya tambayi Umar wannan yana nuni zuwa ganka bayo malami tambaya to ka fadi asalin tambaya kawai kar kai ta duro wani dogon zance wani tarihi eh wallahi dama tun kwanaki a mun taba zama muka yi magana to sai aka ce ya kamata dai ni zo in tambaye ka kaga kai wajen jumla nawa kika yi baki tambaya ba yanzu to jiccire wannan kawai algafata malam me yi hukuncin kaza saboda malami da ka ganshi musamman mai bada fatawa za ka ga galibin su mutane ne masu hidindimu masu shagulgula ba mutane da yake zana kawai dinga jin tadin ka ba to amma galibin masu tambaya mun fiso sai mun yi tadi sai mun yi ta'aliki sai mun yi muqaddima to wannan duka bai da wani mazauni kawai yace mishi su wane ne matan nan da aka ce kaza game da su fa qala umaru sai umar yace wa ajaban laka yabna abbas umar yace ikon Allah kai ko ibnu abbas ka bani mamaki wa ajaban ko dai mamaki nake ji saboda tsananin kwadayinka akan ilimi har kana nema mu muhabbatul qur'an sai ka sani yanzu wannan ma kana sai ka san su waye su na daya kenan na biyu kuma wa ajaban laka yanzu kai wannan karatun ma baka san shi ba ma'ana li khafa'i zalika alayhi kai baka san wannan karatun ba ya zo a cikin riwaya ta imamu muslim da zuhuri ya fassara cewa kariha wallahi umar hadha su'ala abin da yasa umar ya faɗi wannan magana shine bai san wannan tambaya saboda ta shafi cikin gidan shi malamai suka ce wannan na nuni zuwa ga halastin a tambayi malami akan wata mas'ala ta shafi shi kansa ko iyalansa inda tana da alaka da wani abu da za a karu a addini ko rayuwa babu laifi dan an tambaye shi ba zai ce ba ruwanku da al'amarin gidana ba to sannan wa ajaban ana iya kanta shi da wa ajaban da tanwini ko wa ajaba da ghairi tanwini bi adami zaka ce wa ajaban da tanwini to ya zama ismu fi'li kenan ma'anan shi a ajibu na mamaki zaka ce kuma wa ajab babu tanwini sai zama asalin shi wato wa ajabi ne eh sai aka canza kasara zuwa fata sai zama wa ajaba kamar da ake cewa wa asafa da wa hasarata ya hasarata ala yusufa to ai asalin shi ya hasarati ne haka wa asafi sai a ce wa asafa ina fata mun gane dai ya rasa haka kamar da ibn malik ya bayyana a cikin sharh at-tawbih wallahu a'lam to sai yake cewa ibn abbas aisha wa hafsa yace ai aisha ce wa hafsa da kuma hafsatu yata kenan ya bu a cikin wata riwaya ta hammad ibn salama wanda ke cikin sahih muslim cewa hafsa ce da ummu salama sai zam kenan yana nufin wani lokaci ya ambaci hafsa da aisha dan su ne asalin masu matsalan wannan kesan asali nasu ne sannan ummu salama ma ta fito a cikin labarin to ba mamaki dan ya ambata domin ya zo wata riwaya cewa sayyidina umar ya shiga ɗakin ta saboda tana da alaka da mahaifiyarsa kamar wato cousin ce ga mahaifiyar umar dan khattab Allah ubangiji ya kara masa yadda sai umar ya shiga wurin ta yayi mata magana har ta abin nan ta kyare shi sunan mahaifiyar umar hantama bintu hashim al-makhzumiya ita ma wannan ba makhzumiya ce kuma yar uwarta ce to umar ya shiga ya ce ya mata magana ya nuna mata abin da suke ba sa kyautawa har take ce mishi kai umar yanzu wai kai ka gama wa'azin gidanka ne ka zo kana wa'azi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka je kai wa'azi ma mutan gidanka ba za ka tsaya iya nan ba ka hauro gidan annabi kana wa'azi a wata riwaya kuma take ce mishi ka bar mu mu za mu faɗa mishi abin da ya kamata mu faɗa mishi ba za ka sa mana baki har ka gidan mu ba ya saki shiga daki Aisha ita ma ya mata magana ita ma take mishi ba ruwanka da ni ka je kai wa'azi wannan saboda duka dabi'a ce ta mata suna ganin bai kamata ya sa baki a cikin mas'alar ba ina fata mun gane Allah shi kyauta to da aka yi ce a wata riwaya Hafsa ce da ummu salama anan kuma wanda shine mafi shahara huma aisha wa hafsa thumma akhadha yasuqul haditha sannan sai umar ya fara kwararo labarin sababu wurudil hadith abinda ko kuma a ce sabu nuzulil aya menene kissa da ta faru har ta kai ga ainihin wato aka saukar da wannan kissa a wannan aya wancan wurin da aka ce umar radiyallahu anhu yayi tabarruzi malamai sun ce wurin na nuni zuwa ga halaccin matafi ya sitarta kanshi wajen yin tahara da duk abin da ya samu ba dole sai ya shiga cikin daki ko gini ko ban daki ba in ya samu wata yar duhuwa ko wani dan itace ko wani dan kututtire ko wani dan dutse da sitarta kanshi babu laifi sai ya tsuguna ya biya bukatarsa da abin da ya samu kana fata muna ganewa to yace thumma akhadha yasuqul haditha sai Umar ya fara kwararo labarin qala yace kunna ma'shara quraish mu Qurayshawa mun kasance kauman yaglibun nisaa wasu mutane da muka fi karfin matan mu a wasu rayuwa aka ce wasu mutane ne da ba ma shawara da matan mu, wasu mutane ne da ba ma firar da matan mu, ba ma karban raini a gun mata, wato Qurayshawa irin mazaje dinnan ne, muzakkarawa masu bata rai da tsare gida da mari da rashin sakin mace fuska. To Umar a wata riwaya yake cewa ma zai mu ma sai ya wuni ya kwana bai magana da matar shi ba, sai dai bukata kawai ta dana miji a gun mace zai taho gari ta, amma fira sakin fuska ba sa san rai haka Qurayshawa suke. Yace falamma qadimnal madinata, yayin da muka taho garin Madina yace wajadna qauman taglubuhum nisa'uh, sai muka samu cewa su ko mutanen Madina wasu mutane ne wanda matansu sun ba karfin su hajoni riko Allah kenan su ko wato masu sakin mata fuska ne, masu fara'a, masu wato fira da mata da kwalisa. To malami suka yi ta tattaunawa akan wannan, to wanne ne falala tsakanin wancan da ake yi a Makka da wanda ake a Madina? Shin ku dinga tsare gida kana ta fushi, kana ta nunkufarci, kana ba ka san raini, kana shan mur a gida, kada a raina kai zama ana jin tsoronka da kai tari kowa ya nemi wuri ya zauna, da an ji karan motarka ko karan babur ɗinka ko kuma sallama ka shikenan gida kowa jikin shi ya dau rawa, wannan shine yafi irin na mutanen Makka ko ko irin na mutanen Madina ne shi yafi? To magana dai mafi inganci shine irin na mutanen Madina shi yafi, sakin mata fuska da yi musu raha da sakin jiki, domin me ina za mu fahimci haka? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi sai ya zo yana yin irin na Madina, tare da cewa shi sayyidi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko a Makka bai wa mata haka, kuma a Makka bai tara mata ba ballantana a yi labarin ya yake rayuwa da su, amma a Madina dai ya dinga sakin jiki da su, yana sakin musu fuska har suka dinga mishi irin abubuwan da zamu zo mu ji mata sun yi mishi salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula. Dan haka ka daina yau mata irin wannan azabtawar da nunkufarci da rashin sakin fuska, ba daidai bane ya kai mai gida. Ina fata mun gane wannan. To sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sakin musu fuska. Sayyidina Umar yake cewa wato da muka zo Madina sai muka samu wato sai muka tarar da su kuma qauman, wasu mutane ne, taglibuhum nisa'uhum, matansu suna fin karfin su, fada fiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim, sai matan mu suka fara koyan halin matan Madina. A wata riwaya ce sai muka auri matan Madina sai suka fara koyawa matan mu na Makka irin wannan halin, ma'ana mutum ne yana da mata yar Makka ya zo da tana jin tsoron shi, kullun tana bi a hankali, a jikinta na rawa, sai kuma ya je auri wata ba ansariya, ita kuma tana zuwa irin al'adar garin su taqijan, miji yana fada ana mayarwa, ana dawar dan kwali bakin goshi, ana yatsine, ana maida magana, ana yin habaici, ana sawa a status a zamanin cike nan ko, to sai suka zo suna yin wannan. To kaga ita ma uwar gidan ta ga ana yi, sai ta koya ta ce lalle ni ma bazan hakura ba, zan bari kawai shikenan ni a maida ni kamar wata lusara ana cutata ba, in fada da irin yaran mata din. To sai su ma sai matan Madina suka matan Makka suka fara koyan halin matan Madina. Wannan yana nuni zuwa ga yadda dabi'a da hali suke samun addu'a, mutum yana koyan halin mutanen da ya zo wajen su. To me yasa matan Madina ne suka koyi halin matan Makka, ba matan Makka suka koyi halin matan Madina ba? Malami sai magana akan wannan ma. Na farko, saboda matan Madina sun fi yawa, to wanda yake da yawa akwai yiwuwar wato naturally ya zama dabi'arsa da halayensa ita ce za a kwaikwaya. Kamar yanzu misali muka kalli ƙasar arewacin Najeriya din nan, ai kaga ba kowa ne ba Hausa ba, galibin masu magana da Hausa muna da wasu yarurruka da muke da'awa cewa mu yarurrukan ne, mu Nufawa ne, mu Yarbawa ne, mu Fulani ne, mu Bare-bare, amma duk mun narke mun zama Hausawa. Me yasa? Saboda al'umma Hausawa suna da yawa, ko mun gane me yasa ake magana da harshen, saboda yawansu. To me yasa ƴan Madina suka sanya wa ƴan Makka wannan halayen? Saboda ƴan Madinan sun fi yawa, saboda kuma garin su ne, duk wanda ya zo gari a ɗabi'anci al'adar garin yake koya kafin a ce ya iya sanya wa mutanen garin tashi al'ada. Ba ƙaramin ƙarfi mutum zai yi ya zo wani waje ya canza musu ɗabi'a da al'ada ba, irin yadda Turawa suka yi. Sai in kana da mulki ko kana da ƙarfin tattalin arziki ko ƙarfin sarauta ko ƙarfin soja, da haka sai matan Madina suka koya matan Makka irin wannan wato yau maza tsageranci din. Yace ji Sayyidina Umar, da wata riwaya yake cewa sai nazo wata rana a gida ina zaune ina yin wani lissafe-lissafe na ban sa matata a cikin harkar ba kawai ta saka mu baki yace ne mata tsawa ta mayar mini ya tashi je zai mangare ta sai kuma tai mishi wannan magana da zamu ci labari a nan Umar kenan radiyallahu anhu yace wa kana manzili fi bani Umayyah ibn Zaid bil awali gidana yana wata anguwa ne ta Banu Umayyah ibn Zaid a awali gabashin Madina kenan gidaje ne ko angwani ne na al-Aus to anan yaje ya samu gida faghadibtu yawman ala imraati sai ne fushi da matata kamar yadda muka ji inji Umar yace fa idha hiya turaji'uni ina magana tana mayarwa ina magana tana bani amsa yace a fa ankartu an turaji'an sai nace mata ke ina magana kina mayarwa ni sa'an ki ne irin wannan dai wato barazanar ta maza faqala tace ma tunkiru an uraji'aka saboda me zaka ce kana mai maka da amsa fa wallahi inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ila al-layl ce kaji ka wallahi tallahi kai baka yi saka ce in ne magana ba in kai magana ba zan mai ba saboda annabi ma ana mai haka a gidan shi yayi magana a mayar mishi kai ba ma haka ba wata ma in ta ga dama sai ta wuni ba ta magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine mallan shahidi yake cewa hijratul mar'ati zawjaha yace wa in wa tahjuruhu ihdahunna liyawma ila al-layl wata daya daga cikin su na iya kaurace mishi tsawon wuni ta ki mai magana ta ki bashi abinci ta ki kula shi ta saki ta ki sakin mishi fuska ba ruwanta da mijin ta yi fushi to ya halasta mace ta yi haka dan dai wuni daya dan awa biyu dan a wuni a kwana ta ki kula miji ya halasta idan an ba ta haushi koda ainihin daga baya to ta bada hakuri ko ta gane kuskuren ta ya halasta shine abin da ake fara yace a wata riwaya ce mishi tai kai kana so a dinga maka biyayya amma ga ƴakka can a gidan miji ba ta biyayya wannan ya nuna yadda mata suke da wato hukunci na muƙarana ce ai kai abin da kai kenan kai da aka auren maka haka aka yi maka zaka zo ka auro ɗan wani kai mata haka eh kai da ka aurar da ƴakka haka ma kai sai kaza kaza wato sai ta mishi muƙarana tsakanin ƴaƴan shi da ya aurar da su ƴaƴan wasu da ya auro ko ƴaƴan shi da ko surkan shi da ya ba aure da shi da yake surkan iyayen su mata suna da irin wannan muƙarana ko da yaushe to sai take ci mishi a bayan ga aikata a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada tana mayarwa har ta wuni bata mishi magana ba zaka zo kai ka ce anan wai kai ba za a yi maka magana ba za ka yi magana a mai ba wallahi baka isa ba mu reji wannan magana sai hankalin shi ya ƙara tashi yace fantalaktu nan da nan sai na tashi na tafi a wata riwaya aka ce sai da yace duk wanda ta haka ta shiga uku ta lalace sannan yace summa jama'atu alayhi siyari sannan na tattara kayana na saka malamai suka ce wannan ya nuna zuwa ga halastin idan mutum yana gida ya cire kayan shi ba zai saka full kaya na fita ba watakila ya aje hula ya aje rawani a gefe ya cire takalmi ya cire agogo ya cire babbar riga wani ma har ya cire riga daga shi singlet ko makamanta haka to ya halasta haka a cikin gidanka kai in ka tashi fita kuma ka sake saka kayayyakin irin wannan abin da yake cewa ka zauna a cikin gida da kwalliya ko da yaushe wannan dama abu ne wanda yake gaibi ba zai yiwu ba ba zai yiwu wai ko yaushe a ce kai kwalliya ka samu duka bana wannan ai sai dai amari amma maza ba su iya wannan ba ina fata mun gane wannan yace to yace fantalaktu sai na tashi sai na tafi fadakhaltu ala hafsa na tafi gurin yata hafsa a gidan mijinta wannan yana halaccin mutun ya tafi gidan yarsa ziyara kamar yadda sayyidina kamar yadda imamu al-bukhari yayi wannan babun wannan hadisin babi babu mau'idatur rajul ibnatahu li hali zawjiha babun da ke bayani akan mutun ya je gidan yarsa ya mata wa'azi saboda halin da mijin take ciki ya halasta ka je gidan yarka al'ada ce mu anan muka al'adantu namiji bai zuwa gidan yarsa bai zuwa gidan kanwarsa ko maka mace haka to wannan wata al'ada ce wata ke maslahar ta kadan ci eh ya kamata ka dinga zuwa kana mata wa'azi kana ziyartar ta kana tattaunawa da mijinta kana bashi hakuri kana yaba mishi kana gode mishi akan abin da yayi kana shi musu albarka kana ganin jikokin ka duk wannan abu ne mai kyau tace fa dakhaltu ala hafsa fa qultu sai nace aturaji'ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana kuna mai mushi wai da gaske ne kuna fushi da shi kuna mushi ya tsaye da sauransu qalat na'am tace eh me qultu nace wa tahjuruhu ihda kunna liyawma ila al-layli umarna mamaki yace wai da gaske ne daya cikin matan gidan nan sai wai ta kaurace wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ki yin magana da shi tsawon wuni har dare qalat na'am tace kwarai kuwa kana gane ta ba wani abu bane qultu ni umar sai nace laqad khaba man fa'ala dhalika min kunna wa khasira to duk wanda ko tai haka ta shiga uku ta tabe tayi asara annabin kike wa haka afata amanu ida kunna an yaghdaba Allahu alaiha li ghadabi rasulihi sallallahu alaihi wasallam yanzu nan dayan ku ta amuntu bata jin tsoron Allah ya fushi da ita saboda annabi ya fushi da ita ta bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi da ita a sanadiyar haka Allah ya fushi da ita kaga Umar yana nuni zuwa ga irin darajar ma'aiki da ya sani sallallahu alaihi wasallam da yadda kuma yake ganin wato wajibi ne ga kowa ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya bari annabi ya fushi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam no go area ne ina fata muna gane yace fa idha hiya qad halakat ita ai ta halaka ta lalace kenan to Umar ya gama wannan shi fara sai ya ce la turaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Hafsatu kina jina karki saki annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana kina mai rawa karki saki daga yau yace wala tasali karki yau ta mishi ba ni ba ni a wata riwaya yake cewa ko da dan abu ne kankani ban amince miki da mishi da ba ni ba ni ba wasalini ma badalaki ni ki dinga tambaya na abinda kike so wannan na nuni zuwa ga karamci irin na magabata da yadda suke ganin cewa ai in ka aurar da yarka ba wai shikenan ka sai da ita ba kuma da yake cewa wai ka sai da akuya ta zo tana bin dangarka ba laifi bane dan mata yarka tana gidan miji ka mata kyauta wanda za su amfana ita da mijin ka sai musu kayan abinci ko abin hawa ko ka gina musu gida ko ka taimaka musu da wani abu da ba su da shi lokacin rashin lafiya ko haihuwa ko biki ko suna ko menene matakar kai Allah ya huwace maka menene dan ka taimaka musu mu mutanen mu suna ganin kyashin wai su taimaka wa wai mijin yesu sai su ga tabijan ai ba ruwan sa da shi yaje ya hidima sa kawai mijin yarka ai shi ma danka ne in ta samu zaman lafiya ya rike ta da zaman lafiya da mutuntawa ai dadin ka ne ba za ka so abu ai ta fitina ana je ka a dawo da sauransu ba za ka mu canza wannan tunanin da muke rayuwa a kan shi Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yace mata wasalini ma badalaki duk abin da kike da matsala ne ki tambaye ni wala yaghurki an kana jarataki hiya aw samu wa ahabbu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minki yuridu aisha ce kuma karki damu karki matsawa rayuwar ki cewa makwabci yake tafi ki samun shiga tafi ki kyau tafi ki kuma kaunatuwa ga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nufin Aisha malami suka ce wannan yana nuni zuwa ga ashe ba matsala bane dan an san cewa mutum a cikin matan shi yafi son wata har kuma ya zama ma sauran sun sani sun gane domin Allah ne ya ba mutum izini ko ya bashi dama cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya mata adalci cikin kaunar da kuke musu a zuciya ba ko da kun yi iyayen haka ba za ku iya ba kaga tunda aka halasta wannan min babu aula yuwar a gane haka a gane haka din kenan kuma abu ne na dabi'a a ci ga mutum ya da mata fiye da daya wata tafi shiga cikin zuciyarsa fiye da dayar saboda wani abu daga cikin wasu abubuwa na asbabu ko wasu mubarrirat wannan ba wani abu bane ina fata mun gane wannan yace karki damu to kuma ke da baki ce aka fi so ba abin da ya kamata ki dinki na kare ki damu yi kokari ki samu dai ki biya hakkin mijin da ke kanki yi kokari ki ga cewa mijin ya san darajar ki da mutuncin ki ko da zuciyarsa ba ke tafi so ba ki dauka ki wannan ita ce take jarabawa ita ma wanda zuciyar ta fi so ita ma ta fuskanci jarabawa domin sai ya fi matsa mata fiye da ki ko yaushe yana so ya ci abincin ta yana so ta masa hidima ko da yaushe yana matsa mata fiye da matsawar da ke yake miki alayhi halin da wannan ba wani matsala bane fa kana li jaru min Umar ya mata wannan fada sannan ya kama hanya ya fita yace fa kana li jaru min al amsal Umar yace kuma dama ina da wani wato makwabci cikin ansarawa shine Aus ibn Khawli ibn Abdullah ibn al Harith al Ansari kamar da Ibn Sa'd ya abbata Ibn Bakshwal ya wani magana anan wanda malamai suka ce kuskure ne kamar sai Ibn Hajar yace Tibanu dan Malik ne wannan Ibn Hajar yake cewa ghairu mu'tamad ba abin dogara bane Tibanu dan Malik shine wanda Sayyidina Umar suka kulla ukhuwa da shi irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kulla wannan tsakanin Ansaru da Muhajiruna shi kuma wannan makwabcinsa ne na gida wanda suke da wani wato arrangement da zamu zo mu ji da yake cewa kunna natanawabun nuzula ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da ni da wannan makwabci nawa mai suna Aus mun kasance muna yin wato muna tanawub muna raba ranakun zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina al-imam al-bukhari babi da wannan babu tanawub fil ilm babun da ke bayani akan idan mutun yana da matsala a rayuwarsa zai tafi wani abu da shari'a ta halasta mishi neman abinci sana'a kasuwanci ko wani tafiya da take yawan kama shi sai su zo sai su yi sai ka samu abokinka sai ka dinga sai ku dinga tanawu wani eh to ka je makaranta wannan satin ni kuma in ji satin mai zuwa duk wanda ya je koyo karatu yazo ya ga wa dayan abubuwan da suka faru fa anzilu yawman wa yanzilu yawman sai in je yau shi kuma ya je gobe in je waye je gobe haka muke fa ya'tini bi khabari alwahyi wa ghayrihi wa atihi bi mithli zalika duk sanda ya je zauna majlisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya ga wa sayyidina Umar labarin wahayin da akai a ranan da kuma wani abu wanda ba wahayi ba kamar an zo an kawo wani tambaya ko wata qabiya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya katar da wani hadisi ko wani makamanta haka duk ire-iren waɗannan sai su dinga gaya wa junan su ya nuna yadda magabata suke da kwaɗayin ilimi ta yadda koda mutum na da wani harka ko wata abu da wani abu da ya tsatsa a gaban shi a rayuwa to bai cewa kawai bari ya aske makaranta ya bar zuwa karatu kawai ya ci gaba da neman duniya irin yadda mu muke yanzu sai ga mutum ya kama duniya gadan-gadan bai zuwa neman karatun addinin musulunci ko misqal zarati me yake ta yi kawai neman duniya neman abinci ba ji ba gani ba dare ba rana Allah ubangiji ka tsare mu daga irin wannan rayuwa ta ainihin wato alhakumut takasur wato neman duniya ba ji ba gani Umar yace fa anzilu yawman wa yanzilu gadan fanzi yoma wayanzi yoman sai in je yau shi ma yaje gobe yace wai fa'atini bi khabari alwahyi wa ghayrihi wa ati bi mithlika wa kunna natahaddathu anna ghassana tun'ilu alkhayla li ghazwina mun kasance Musa habbai muna labari muna tattaunawa akan anna ghassana cewa ghassan a wata riwaya anna malika ghassan wato alharith ibn abi shamr kenan a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin din ya galabaici mafi yawan wato kabilun da ke wannan yanki na Larabawa waɗanda suka zama mana musulmai matsala kai a lokacin su ne Ghassan din nan su kuma Ghassan mutanen kasar Sham ne al-Ghassasina Larabawa ne amma masu wala'i ga Furs suna da wala'i da wato Turawa sai zama wato suna da ƙarfi suna da shauka to kuma labari ya riga ya iske sahabbai da mai gidansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan kafiran suna nan suna shirin za su kawo farmaki wa Madina shine wa kunna natahaddasu anna ghassana tun'ilu alkhayla lighazwina suna nan suna horar da dawakan su suna ta training za su zo mana da farmaki fa nazala sahibi yawman abokina dincin makwabcina Aus ibn Khawli sai ya tafi makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma atani isha'an ya dawo da daddare fa daraba babi ya dinga kwankwasa kofa ta yana nuna halastin in ka zo gida ka kwankwasa kofa ko dai kai sallama sannan ka kwankwasa ko kuma ka kwankwasa ma duka babu lifi ba sallama ita ce wato gaisuwa mafi falala amma ana iya kwankwasawa gashi ba ambaci sallama ba kwankwasa ka ambata kai kuma nada sannan ya kwalla kira fa kharajtu ilayhi sai na fito ibwa gare shi fa kala sai ya ce hadafa amrun ai wani babban abu ya faru akwai breaking news qultu ma hadasa nace me ya faru ja'at ghassan ne suka zo qala la yace sam bal huwa a'azamu min zalika ai abun yafi karfin haka tallakan nabi sallallahu alaihi wasallam ne sa ai annabi ne ya saki matan shi gabaki da wannan yana nuni zuwa ga yadda labari wanda ba a saba ji ba yake da saurin yaduwa kuma labari na iya zuwa da akasin waƙi'in meye ya faru ko da asalin abin ya faru sai izam yanda aka ba da labarin ba haka ya faru ba malamai sai kokarin su fahimci me yasa ya faɗa haka wasu suka ce saboda kauracewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam iyalansa sai mutane suka fahimci cewa kamar ya sake su ne wani mutum ɗaya wannan fahimta daga nan ta yadu wasu kuma suka ce munafikai su ne asalin wanda suka yada cewa ai saki ne wasu kuma suka ce su matan ne
saboda bai saba musu haka ba duk abin da suke mai hakuri kawai yake da su ba wannan karan sai da yayi haka sai suka dauka to ai shikenan ya sake su abubban da
suka ta kudi
suka rikici yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matan shi gaba daya faqultu nace laqad khabat hafsatu idan wa khasirat kuma yace shikenan hafsi ta shiga uku ta lalace kad kuntu adhunnu hadha ka'iran dama ni na tsoraci cewa haka za a yi wata rana dama ina sa rai saboda irin abubuwan take nayi ne mata nasiha bata ji ba kaza 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 ya fara tazammuri yadda iyaye suke ga irin ta nan kaza 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 yace na kasance ina tsammana haka zai faru yace hatta idza sallaitu subha aka baka ga wannan umar wannan labari radiyallahu anhu shikenan dare ya riga yayi yace hatta idza sallaitu subha da nayi sallah asubahi a unguwar mu shadattu alayya thiyabi sai na daura suturata nayi shiri wannan ya nuna zuwa ga sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye suna da wasu masallatai banda masallacinsa suna da masallatai a cikin unguwannin su da kusa da inda suke kuma suna yin sallah a ciki yace sai na ainihin wato daura tufafi na kama hanya thumma nazaltu nasauka fadakhaltu ala hafsa na tafi gidan yata hafsa wa hiya tabki na tadda ta tana ta rusa kuka Allah ji kamalumin mal albani zaria da ya fassara wannan hadisi a jeren giyar kasusun shi mastakin umar sai ya ce to dama me za ta yi wannan dama shi da biya mata sun yi jawo kansu wani kullalliya sannan an zo saki ya uku kuma babu abin da suka sani kuma sai kuka thumma zakara kalimatan ma'anaha atallaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ku shi da kamar na ambata saki saboda labari ne wanda yake mai tsauri yake da saurin yaduwa kuma wannan na nuni zuwa ga dama daga cikin labarin da za a baka cewa wani ya saki matar shi in baka ji daga bakin shi baka kai sanin gargatawa kai ba saki bane da irin labaran da mata suke bayarwa su ce ai ya ce min kaza dan haka aure ya mutu galibin su ba saki suke nufi ba yace in je gidan mu yace ba ruwan shi da ni yace shi ya magaji da ni yace na ga dama in tafiya ta duk waɗannan ba sa daukan saki saboda magana ce mai jirwaye da kamar wanka suna iya daukan saki suna iya daukan ba saki ba da haka in miji ya faɗa haka sai an nemi ya bada fassara me yake nufi mata ku kiyaye wannan ina fata muna ganewa yace qalat tace la adri wallahi ni ma ban san ko sakin mu yake nufi ba ko ba sakin mu hadha huwa mu'tazilun fi hadhihi al-mashruba gayi can dai ya kaurace mana ya koma wani dan daki na shi ya koma wani dan private room ya zaman shi fanadaitu ghulaman lahu aswad sayyidina umar ce sai na kira wani bawa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani baki faqultu nace da shi ista'dhil umara shiga dakin can ka nemi ma umar izini ka ce sayyidina rasulullah ga umar dan khattab ya zo yana so ya shigo ka je ka roƙi min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga halascin mutum yayi riko da bawwab wato wanda yake PA ko secretary ko mai gadin sa musamman idan yana wurare da suke na privacy din sa kaga ai ga matacce ita ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ta tattar da shi babu bawwab mai kissar inna masabru inda sadmatul qulad din nan da tayi kuka a kabari annabi ba ta hakuri ba ta ji ba ya wuce ya tafi bata aka ce mata ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama hankalinta ya tashi ta taho sai take cewa sai fitar da kofan babu bawwab babu mai gadi to wannan aka ce mahmulun ne ala cewa lokacin da ake zaman majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sauraron mutane lokacin baya sa wani hajib amma lokacin da yake cikin privacy din sai yake zauna shi kadai to yakan saka wannan hajibin ala ayi halin ya halasta ka saka wani mai gadi ko wani secretary naka ko wani security idan kai wani mutum ne muhimmi kuma kana so ka natsu a wani lokaci ko kai aikin ka lahiya lawa office ɗinka to kana da yancin ka saka a ce ai ka kawo wani sabo abu ko kana da raini ko baka san mutane ya halasta akwai mukami in akwai bukata yace faraitu gulaman lahu aswada faqultu sanace mishi ista'zil li umara je ka nemi wa umar izini fa dakhala al gulam thumma kharaja ilayya fa qala qad dhakartu lahu fa samata yayi sai wannan yaro ya shiga ya fito ya ce naje na gaya mishi sunanka da bukatarka amma shiru ya bai ce mun komai ba malai suka ce na nuni zuwa ga shiru ma na iya zama amsa a inda kake ganin babu bukata sai kai magana shiru da yayi sai Umar ya fahimci ba a bashi dama ya shigo ba kenan ba dukkanin shiru ne riban ba da wasani suke faransa a ai shiru yadda ne asimtu ridan ba kowane shiru ne yake zama yarda ba sai in akwai karina dake nuni zuwa ga yardan ne kunga annan karina ta nuna ba yarda bane da haka bai ba Umar izini a wannan karan ba sai ya ce summa kharaja ilayhi faqala qad dhakartuka lahu fasamata fantalaqtu hatta ataitul minbara yace Umar yace sai na saki tafiya cikin masallaci har na zo daidai inda minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fajalastu na samu ri na zauna fa idha indahu rahatun julusun yabki ba'dahu yace sai naga wasu mutane da yawa suna zaune ainihin wato indahu kusa da shi masalla shi minbarin yace ga kuma wasu yabki ba'dahu wasu suna ta kuka ana ta kukan damuwa cewa shikenan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai matan shi kaza 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 yake fajalastu ni ma sai na samu rina zauna kalilan zama kadan fagalabani ma ajidu da na zauna sai na zama restless damuwa da nake da ita yanzu ina muku ma yata Hausa yanzu shikenan an saki ta gashi na mamutan sa ta kuka la haula wala quwwata illa billah kaza kaza sai hankalin shi ya kasa natsuwa ya kasa zama guri daya yace fa ataitul gulama sai na ƙara koma gun wancan bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu lahu sai na ce masa da kuma gurin sa sai na sake ce mishi ista'zin li umara je kaka sake neman min izin fa dakhala al gulam thumma raja'a ilayhi fa qala qad dhakartuka lahu fa samata yace na sake zuwa na je na mishi magana na ga mishi wani ne ga bukatun sa amma fa samata shiru kawai yayi yace yace fa qultu ista'zil li umara da sake ce mishi kai je ka nema Umar izini thumma kharaja ilayya fa qala akaro na uku yake fito yace mun qaddartuka lahu fa samata fa wallaitu mudbira yace karo na uku aka ce mun to an dai fara shiga an kai mishi labarin ga kanan a waje amma dai shiru yayi bai ce koi ba Umar yace fa wallaitu mudbira sai na juya zan koma gida fa idhal gulamu yad'uni sai ga wannan bawa yana kwalla mini kira yana cewa fa qala yace udkhul ka zo ka shiga faqad azina laka annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka izini wannan kuma yana nuni zuwa ga kowar babban mutum yana da lokaci na musamman da zai ainihin kebanta da kansa yana da kyau mutane su zama sa da lokacin kebanta da kansu kar ka zama gaba ɗaya ka cinye rayuwarka a ainihin wato kai kawo baka kebanta da Allah ubangijinka ko ka kebanta da kanka ka tubi ga zanubanka ka nemi yarda Allah ba ina fata mun gane yace fa dakhaltu sai na shiga fa sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato sallama na gaishe shi yace fa idha huwa muttaki'un ala hasirin kad asara fi jambihi yace sai naga yana kwance yake shingida ala hasirin akan wata tabarma wanda kad asara fi jambihi zane-zanen impression din jikin tabarma ya bayyana a jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tabarma ce karaunu ta kaba ba wai ta alfarma ta kushin ko ta leda ko makamanci haka ba yace ta zo ne ainihin wato ita wannan tabarma a cikin yanayi wanda yake ta kaba ce yace har ya tsama tana tasiri tana bayyana a jikin ku bayan shi fa dakhaltu sai na shiga fa sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kare annabi sallama fa idha huwa muttaki'un ala al-hasir sai na samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kishingida akan wannan ainihin wato tabarma fa qultu sai nace atalaqta ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nisa'aka wai da gaske ne ya manzon Allah ka saki matanka yan tasabbut kenan da neman ulubi na isnadi Umar yace da gaske ne domin bayan wancan makwabci shi da ya ga masa ya zo a suwaye cewa dan sa Abdullahi da Umar ya gama da shi ya ga masa irin wannan magana ga kuma mata suna ta kuka a cikin masallaci kuma ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da haka ina zuwa sai na ce mushi da gaske ne ka saki matanka da gaske ne ya nemi istifsari akan wannan gaba mai hadari kwarai gaske farafa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'asahu wa qala sai annabi ya daga hannunsa yake cewa la samban aureta ba qultu sai aka ce umar aka sai yake cewa Allahu akbar Allah shine mafi girma wannan daga cikin azkar da ake yi dangewa ma Allah don kuma nuna yabo da daukaka ga Allah subhanahu wataala ana yaban shi da Allahu akbar idan abu ya burge ka ko ya baka mamaki ko ya ainihin shiga ranka sai ya ce Allahu akbar law ra'aitana ya rasulullah wa kunna ma'ashara quraishin qauman naghlibun nisaa sayyidina umar ya saki sayyidina umar ya cigaba da yi wa sayyidina rasulullah magana ya cewa inda ka tuna yadda muke ya manzo Allah mu mutanen makka da mun kasance mun fi karfin matan mu farafa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'asahu yaglibu nisa farafa annabi sallallahu alaihi wasallam farafa fika annabi sallallahu haka ne kuwa yace na ba yace qaum wa kunna ma'ashara quraishin qaumun naglibu nisa falamma qadimna almadinata wajadna qauman taglibu nisa yace kaga da muka zo na madina sai muka ga mutane ne wanda matan sun fi karfin su yace farafa annabi sallallahu alaihi wasallam rasuluhu qala la yace Allahu akbar law anna ra'ayna ra'annaka ra'aita rasulan wa ashara quraishin qaumun taglibun nisaa wujuhahum yace mutane ne waɗanda mata ke rinjaye su falan ma qadimnal madinata da muka zo madina wajadna qauman taglibuhum nisaa'uhum fatafika nisaa'una yata'allamna min nisaa'ihim muka tadda wasu mutane matan su sun fi karfin su sai matan mu suka fara koya fadagadibti yawmin alamrati kuma yace sai ne fushi da matata fadafika turaji'uni ta fara ja'in ja da ni tana mai mun da zanci fadafika nisa'una yata'allamna min nisa'ihim sai matan mu suka dosa koya daga matan su mutanen madina yace fadagadibti yawmin sai ne fushi wata rana alamrati ga matata fadafika turaji'uni ta dinga mayan mun da zancan ina fada tana maiwa wata juhu yawma sabti wata juruhu idahunna yawma ila al-layli nace yace sai aka ce mun ai matata ai diyata ma tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin haka sai nace ma tunkiru an tafakala fatu kira an uraji aka fa wallahi inna ga annabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'inu na'am wata juruhu idahunna yawma ila al-layli ai annabi ma ana mishi muraja'a magana a gidansa kuma daya su takan kaurace mishi tun safa haddare sai fuqala take cewa faqultu sani umar nace laqad khaba man fa'ala zalika minhunna wa khasira to duk dai wanda ya haka ya shiga uku yallaci afata'manu ihda kunna an yakdaba Allah alaiha li gadabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatali wa idha hiya qad halakat daya ku ta yadda cewa ta bata wa ma'aiki rai Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi da ita ta halaka da ya fada wa yake ba mu annabi labarin nan duka yace fa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya murmushi bayan da annabi yana cikin damuwa baya magana yanzu kuma da Umar ya tuba shi wannan labari yace sai ya murmushi wannan malamai suka ce yana nuni zuwa ga halaccin can baya ga wancan akwai halaccin istizani fiye da daya ka kwankwasa in ba amsa ba ƙara kwankwasa ka ƙara sallama kada ya wuce uku kamar da hadisin Umar yake to zan nan kuma idan ka ga dan uwanka cikin wata damuwa yana daga cikin mustahabi kai kokarin ka tsebe mishi kewan wannan damuwar mamuwar da abin da kake ganin zai dace da zama tare da shi ko da yi masa labari ko da dauka shi da tafira ko makamancin haka yace fa jama'atu wa qultu sai nace ya rasulullah da fa dakhaltu ala hafsa aina ma je yanzu ya samu gindin da annabi yayi murmushi yace ai ma na je ma gidan hafsa eh aina shiga wurin hafsa ma na mata fada fa qultu nace la ya gururki an kana jaratuki hiya ausama minki wa ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minki karki bi damu dan wannan tafi kike wa annabi ya fusanta fatabassama ukhra sai annabi ya karama mishi fa qultu nace astanis rasulullahi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na dinga magana ina neman dibi wa annabi cewa ina neman ji hankalin shi ya kwanta ya ci gaba da natsuwa sai nace na'am fajalastu farafa'tu ra'si fil bait yace sai na zauna
sai na kalli daga ido na yanzu ne daga ido ya kakkalli dama da hagu sama da ƙasa wannan yana halaccin ka je wani gida ka tsaya ka kalle shi tsab ka kalli abin da zaka bar idanka abinci ya kalla yace da ya gama kalla yace fa wallahi ma ra'aitu shay'an yuraddul yaruddul basara wallahi ban ga wani abu da zaka kalla kamar da ido ba ya shiga falan manzon Allah kenan fa sallallahu alaihi wasallam amma yake cewa shi dai wallahi bai ga wani abu da in ka kalla sai ka ƙara kalla babu wani abin kallo a daki empty daki yake babu wani abin kayan alatu ko abin nuna cewa duniya ake su salawatullahi wa salamuhu ala rabbi ala rasuli wa sabi wa sallam yace fajalastu sai na samu na zauna farafa'atu ra'si fil bait na daga ido na na kalli daki yace fa wallahi ma ra'aitu shay'an yaruddu al basara illa uhaban salahatan babu abinda na gani da kalla a ƙara kallo in banda wasu fatu waɗanda ba a riga an je musu wai rake cima ihab wani musu ce duka fata kowace iri kawai yace ba a je musu ba su ne kawai suka rage fa kuntu nace ya rasulullah ud'ullaha yuwassi ala ummatika nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka roki Allah subhanahu wataala ya yalwatawa al'ummarka tana cikin kunci ya rasulullah ka roki Allah ya yalwata musu su samu jin dadin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace fa inna farisa faqad wasa Allahu ala al-rumi wa hum la ya'buduna Allah ala farisa war-rum wa hum la ya'buduna Allah fastawa jalisan wa qala da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingida ne ake ta wannan magana da yaji an faro wannan babban magana sai ya koma ya zauna ya daidaita sannan sai yace da sayyidina Umar bayan da ya zauna sai yake cewa aw fi shakkin anta ibn al-khattabi kai Umar wai kana da shakka akan gaskiyar musulunci ne kake irin wannan magana cewa a biye wa duniya a roki Allah ya bada duniya ayi kaza ulaika qaumun qad ujjilatuhum tayyibatun fi hayatihim ad-dunya ai waɗanda kake gani mutane ne wanda Allah ya gaggauto musu da abin da suke nema a rayuwar duniya duk abin da suke nema ne Allah ya bujuro musu to mai samu duk abin da suke nema ne Allah subhanahu wataala ya ba su a nan duniya shi yasa sai sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye sayyidina Umar aw fi hadha anta cikin wannan harka kake gama ina ganin ka da ilimin ka da dattakun ka fa qultu astaghfir li ya rasulullah sai sayyidina Umar ya ce ya manzo Allah ka nema mana Allah ya gafarta min zunubina na wannan mummunan tunani na wannan mummunan mataki da na dauka ya nuna halaccin neman addu'a a gun na gaba da kai wanda yafi ka ainihin wato kusanci ga Allah da kuma cewa wani na yau wani istighfari ko da mutumin ma yana rayuwa sai ya mutu ba da kuma ainihin wato wasu abubuwa ire-iren wannan kala yace wa kana sama Allah ya dukhula alaihin nasharan min shiddati muwaqatihi libnihi min shiddati mawjidatihi alaihin hina atabahu Allah ko haka ne ko wa kana sama Allah ya dukhula alaihin nasharan min shiddati mawjidatihi alaihin hina atabahu Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rantsi da Allah yace ba zai shiga wurin matan shi ba sai ainihin yayi wata guda saboda abin da suka yi mishi wanda zamu zo mu ji magana a ainihin akai a hadisi na gaba kisa bata kare ba gashi kuma lokaci ya kure ina ga idan mun zo sai mu yi kokari mu ainihin fitar da spiderji kuma ba da cikon ragowar kisan abin da ba ambata anan ba zamu saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wasabi wa sallam فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته